mita 88.5 da lafiyar mai zamani Abubakar Sabo kai tsaye daga asibitin dake unguwar Sani mai naji wato filin Mushe kuma a daidai wannan lokaci na tadda wasu matasa suna kokarin bada wasu yan allurori ko kuma wasu magunguna dangane da larurorin da ake ganin cewa ana addaba su za mu so mu ji suna
a ni suna na Muhammad Awash
to sai matsayi a wannan tafiya ta
to ba za a ce matsayi ba kawai sai dai a ce dai al'umma yanda ake yin abubuwa dangane da yanda rayuwar take canzawa da kuma yanda rayuwa dole kai tunanin yanda zaka taimake kanka ko kuma kai tunanin yanda zaka taimake al'ummarka domin yanda rayuwa take tafiya kamar yanda kowa ya sani yanda ake fama da rashin tattaya matsanancin rayuwa da kuma yanda mutane kowa yake rayuwa a bakin lebansa yanda ba wanda yake samu wasu abubuwan da za a gina rayuwa ko kuma wani abu musamman yanda rashin lafiya ta yawa musamman malaria kamar yanda ranar asabar mun zo da agautarin ya maga mutane a kas a zazzauni kuma ba wani ma abin ma da zai biya da makers din ma babu wannan shine dan ja hankalinmu yanda kuma mutane suke cikin musifa da garari na rayuwa da duk wanda kake tunanin yana da shi yanzu babu to muke tunani mu hada karfi da karfi ɗan uwanmu da kuma wanda duk yake da abin da zai dan bayar domin abin da ka raina sai kaga shine zai amfana mu domin kullu saqidin laqidin dukkan abin da kake ganin wannan kai naka ba zai ma amfani ba to zai wani amfani wannan shine dalilin da yasa muka ce muka hoƙasa shin zo mu haɗu don fara kuma duk wanda ya kamata kuma yanda shi wanda ya fara ƙarfafa mu shine zarura ya samu akan wannan layi akan yanda za a ce mutum marasa lafiya domin in ka zo ka ga yanda mutanen suke shan wahala za ka sha mamaki musamman jiya za ka ga mata ta zo aƙalla 'ya'yanta huɗu ita ma ba ta da lafiya kuma kuɗin mutum ɗaya zake da shi wanda za a yi blood test to wannan shi yasa hankalinmu aƙalla mu nemo antimeter ne PCM da sirinji mu ba mutum full dose inda ake bashi na kwana uku wanda zai dan rage wani abu radadi kafin wannan kwana uku har Allah ya kima kai samu dan abin da zai yi magani kuma ya ci gaba yanda tsari amma yanda muke yi shine sai likita ya rubuta ya dan rubuta mu ya rubuta musu magani ga abubuwan da ake sai mu duba muga tun abin da yake so muna da shi sannan sai mu bashi wannan haka muke yi fatan da muke kuma dan uwan mu su taimaka ba wai lalle sai in gurgwala ba ko in gosani ne a duk inda kake koma inda al'umma ka take ka duba ka ga waye ke bukatar wani taimako naira 10 naira 5 naira 20 za ta taimaka wani abin da zai sai ruwan ma da zai sha magani yake nema to ya kamata mutanen mu hankalta ko ba lalle gwamnati ba ta iya cewa za ta yi tahammulin duk abin da muke so ba dole muna bukatar taimakon juna a taimaki a yi karfi da karfi domin a taimaki al'umma
misali daga lokacin da kuwa fara zuwa yanzu kun wakalla ko in ce an taimaka akalla mutane nawa da irin wannan magunguna da kuke bayarwa
ta zuwori yanzu dai mun ba mutum 100 da wani abu ka bawa dan musamman jiya mun bayar da yawa dan tun 10 aka bayar aka fara tun 11 muka fara har aka kai magarba ana bayarwa in za ka kai mamaki lahadi sai amma inda mutane suka ringa shigowa shine dalili
to a yau fa da yaushe aka fara
yau mun fara karfe 10 muka fara zuwa yanzu kaga yanzu wajen karfe kusan karfe 1 saura to muke ta wannan abubuwa
to me kiran ku musamman garagowar al'umma da suke da wadata wajen
su taimaki yan uwansu su taimaki yan uwansu ba wai sai mai kuɗi ba a naira 100 kana da ita za ta taimaki wani naira 50 kana da ita za ta taimaki wani
yanzu a wannan tafiya ta ku akwai wani mutane da suka shigo domin su taimaka
da yawa da yawa yan uwa sun taimaka da yawa
ko bukatar ci gaba da taimaka
muna bukatar wannan muna bukata sosai muna bukata ba lalle sai gwalaba mun kiran da muke ba lalle sai gwalaba
ga misali ku a nan gwale da kuka fara idan misali dan gwale ko kuma kusa da wannan wuri yaje yana sanya cewa kai zai same ku
a to yazo ya same ka a gidan radio a yazo ya same ka a gidan radio tunda kai ka so kai ka zo ka same mu inda muke eh shine
ba ko dai zo asibitin tunda anan asibitin filin Mushe yake
a kare zo asibiti kai je asibiti yazo ya same ka kai shine zaka yi mai jagora shi zu ai kai kalalubo mu ko shine ai
saboda godiya ba sauro tattauna da mu kenan da dai daga cikin jami'ai da suke gabatar da wannan aiki na taimakawa su da ake ganin ba su da lafiya kuma suke da rangwamen karfi Abakar Samu daga unguwar San Menege kunci daga unguwar Gwale filin Mushi asibitin dake wannan unguwa